الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وديعتا تبتا أبنجي تبارك وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam da Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun tattauna akan abin da ya shafi wato afdalus siyami wa ghairihi wato azumi wanda yake mafifici a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma waninsa a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babe wanda yake bayani akan lailatul qadar na'am
bismillahir rahmanir rahim باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواضعت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر
نعم باب ليلة القدر wato wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi dare na Lailatul Qadar dare wanda yake mai girman daraja a wajen Ubangiji ta'ala wanda yin ibada a cikin sa tafi ibada a cikin wata dubu ba a cikin wannan watan ba in ya zabanto babu Lailatul Qadar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani Lailatul Qadari khairun min alfi shahr wato yin ibada a cikin daren Lailatul Qadar bawa ya dace ya samu ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ko sallah ta nafila raka'a biyu a cikin wannan dare mai albarka to ya fi daraja sama da yayi tsayuwar wata dubu wanda babu Lailatul Qadar a cikinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to wannan babe zai mana bayani akan abin da ya shafi Lailatul Qadar ta fuskar abin da ya shafi wani lokaci ya kamata a ce mun nemi daren Lailatul Qadari a wata rana ce ya kamata a ce mun neme ta a cikin wani wata ne a waɗansu kwanaki ne wanda ake sawa ran dacewa da samu wannan katafaren dare mai girma wanda a rayuwar musulmi yana da kwai daraja mai girma wannan al'umma ta maiki sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara rayuwarta ba ta da tsawon rayuwa kamar yanda waɗanda suke kafin mu suke da tsawon rayuwa waɗanda za ku ga cewa suna da shekara 500 waɗanda za ka gani a cikin su an samu mai shekara 1000 ma a cikin mutane a cikin annabawa da annabawa din ga annabi Nuhu na alaihi salatu wassalam a cikin mutanen sa yana da awa shekara 1000 yayi ba shekara 50 shekara 950 an gane ko ولقد أرسلنا نوحا فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون to wannan al'umma sai zaman to tana da kwai rauni wajen abin da ya shafi adadin shekarunta baya da yawa madalla salama ya ce shekarun al'umma ta yawancin su aglab din su daga shekara 60 ne zuwa 70 yan kadan ne wanda suke gitta waɗannan shekarun idan kai lissafin wanda suke huce shekara 70 abin da ya sama wanda suke rasuwa yan kadan ne zaka ga unguwa an samu sama da mutum 20 wanda sun tashi shekarun su daya amma waɗanda suke huce shekara 70 sannan su mutu ba su huce mutum 5 ko 4 ko 3 ba a ga cewa aglab su ne waɗanda ba sa kaiwa 70 wanda ba sa huce 70 su suka fi yawa to madalla ce a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalluhum man yajuzu zalika to shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bata dare daya wanda idan mutum yayi ibada a ciki a daren wannan ɗaya idan mutum ibada za a linka mai wajen shekara 83 idan ka gani 83 in kai shekara 10 kana yi za ka cewa 80 so 10 za ta koma wajen 800 za ka kai ma ka samu darajar irin waɗannan abubuwan da kake fatan samu din hadithi na farko a cikin wannan babi an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wannan hadithi an amso shi daga Abdullah dan Umar yardal Allah ta kara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Umar dan Khattab Abdullah dan Umar yace anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam hakika waɗansu mutane daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato dake ma'aiki alaihi salatu wassalam yana son alkhairi mai girma ga wannan al'umma ta shi a kullum duk abin da zai zama to alkhairi ne a gare ta to yana kwadaitar da shi yana kwadaitar da ita akan wannan alkhairi din kuma wannan shine halin kowanne annabi daga cikin annabawa na Allah ba wani annabi da Allah ta'ala zai turo shi cikin wata al'umma daga cikin al'ummu face ya zama to wajibi ne akan shi ya sanar da ita abin da alkhairi ne a gare ta saboda ta aikata shi ya tsoratar da ita abin da sharri ne a gare ta saboda ta nesance shi da Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsawon wata guda yana itikafi tare da waɗansu daga cikin sahabban shi kwanaki guda 10 na farko da yayi bayan ya gama ranar da za a fita daga cikin itikafi malaika jibril ya zo ya ce mishi to wa abin da kake tunanin ka samu a gaba yake ba huce shi ba lailatul qadarin da kake tunanin za a dace da shi ba huce shi ba a gaba yake baka zo ba gurin zala a ranar yace to duk wanda ya san yayi itikafi da ni tare da ni a 10 ta farko to 10 ta tsakiye ma mu ci gaba aka ci gaba da itikafi Allah an zo rana ta 20 radda ya kamata a ce an fita Allah malaika jibril ya zo ya ce mishi to ha innal ladhi taqulubu amamaka abinda kake son ka dace da shi din lokaci bai ba aka ba zalla ya ce to gashi ha sako ya zo daga Allah duk wanda yake son ya dace da waɗannan wannan dare mai girma shine a hali yanzu ba mu huce shi ba a gaba yake ayi hakuri an gane ko to shine saboda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu madalla salama ya sa musu san daren lailatul qadar a cikin ransu sai zaman to kowa abin a cikin ransa yake sai zaman to waɗansu mai mafalkin shi shine anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika waɗansu mutane daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadari fil manam an nuna musu daren lailatul qadar a cikin barci waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki suka yi mafalki gashi wannan dare ne na lailatul qadari an nuna musu shi fi sabail awakhir amma a kwanaki 7 na ƙarshe aka nuna musu a cikin watan ramadan a kwanaki 7 na ƙarshe na watan ramadan a cikin wannan kwanakin lailatul qadari yake shikenan daga riwaya suka zo suka ga wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu wanda yace an bani labarin a cikin mafaliki na ga cewa da lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki guda 7 na ƙarshe yake waɗansu ce a 10 ta ƙarshe aka nuna musu waɗansu ce a 7 ta ƙarshe fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da su araru yakum qad tawada'at fi sab'il awakhir zalla ce ina ganin mafalkin ku haƙiƙa sun dace ga baki ɗayan su a cikin kwanaki guda 7 na ƙarshe na watan Ramadan anan lailatul qadar yake da haka fa man kana minkum mutaharriha dukkan wanda ya kasance yana kirdadan neman lailatul qadar duk wanda yake so ya neme ta to falyataharraha fi sabil awakhir ya kirdadan ci samun ta a cikin kwanaki guda 7 na ƙarshe na watan Ramadan anan zai same ta wato wannan hadisi yana bayyana mana cewa daren lailatul qadar a cikin watan Ramadana take sannan kuma a 10 ta ƙarshe ta watan Ramadana take sannan kuma idan mutun ya zagi ne a cikin kwanaki na mara darare na mara ana ake samu lailatul qadar ladda aka ce an yi azumi 20 daidai daren 21 go to a wannan rana ana sawa ran za a samu daren lailatul qadar ladda aka ce an yi azumi 22 daren 23 a wannan ranar ana sawa ran ya zama to daren lailatul qadar ne ladda aka ce an yi azumi 24 daren 25 a wannan ranar ana sawa ran shi ma daren lailatul qadar ne ladda aka ce an yi azumi 26 daren 27 wannan rana ita ma ana sawa ran daren lailatul qadar ne ladda aka yi azumi 28 daren 29 wannan ranar ita ma ana sawa rai eh na da taral ma duka ana sawa rai haka ma yake sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda yake cikin sunan na Abi Dawud wato yace ma'aiki alaihi salatu wassalamu mun azumci Ramadan tare da shi bi falam yaqum bina shay'an min ash-shahr bi yaqiyamul layl da mu ba a wani kaso daga cikin watan na har sai da ya zamanto abin da ya saura daga cikin watan na Ramadan kwanaki guda bakwai ya saura an gane ko an yi azumi 22 ran daren 23 saboda ma'aiki bai azumta azumi 30 daidai ba an gane ko kwana bakwai ya saura shikenan ran 27 yace faqama bina shay'an min faqama bina hatta dhahaba thuluthul layl manzo Allah ya bani qiyamul layl ya hasse da kashi daya cikin ukun dare ya tafi sannan kuma washagari ran da aka ce sauran an yi 24 bai yi mana qiyamul layl ran da aka yi 23 daren 24 yace bai fito bai mana qiyamul layl ba sai ran da aka yi azumi 24 daren 25 yazo ya mana qiyamul layl har sai da ya zama abin da ya mana saura sai da ya mana qiyamul layl kusan rabin dare yayi bayan an gama mazala nace ya rasulullahi da ma dai a ce ka kara mana wannan qiyamul layl yace a inna ar-rajul idha salla ma al-imami hatta sarfa husiba lahu qiyamul layl idan mutun yayi sallah tare da imami hal a gama to za a rubuta mai ladan tamkar yayin daren yayi sallar daren ta kaga baki da yace muka shiri washe gari manzo Allah bai mana qiyamul layl ba sai ran 27 to ran 27 da iyalinsa da jama'arsa gabaki daya tattara su aka hada a masallaci ce ya mana qiyamul layl har sai da muka ji tsoran alfajir ya keto har sai da muka ji tsoran alfajir ya keto saboda dadewar da aka yi ana ta qiyamul layl a wannan rana to shine irin su Ubay ibn Ka'ab suna ma rantsuwa akan cewa daren 27 shine dare na Lailatul Qadr amma akwai alamomi wanda ake gane su da shi wanda ake ganewa Lailatul Qadr da shi shine washe gari idan aka tashi za ka ga cewa rana yanda ta saba fitowa gau ba ta fitowa gau
na'am
za ta fito ba ta da zafi ba ta da sanyi
na'am
eh wannan yinin kawai haka za a yi shi a washe gari
Allah
Lailatul Qadr kenan
eh
in ya huci to washe gari wannan ɗaya daga cikin alamomin sa kenan
na'am
sannan kuma daga cikin alamomin sa a cikin daren wannan wata na wannan daren da zai fito saboda agoma ta karshe ce dama to zai fito dan tsinini zai fito da farko zai fito dan karami ne misalu shiki jafuna kamar da maza Allah fada kuma muka cin tsaje wani dan daro dan karami za ka gan shi ya fito to wannan yana daya daga cikin alamomi wanda ake ganewa wato Lailatul Qadr da shi akwai alamomi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada a cikin hadisi wadanda suke ingantattu wadansu cikin Bukhari da Muslim wadansu cikin Abu Dawud wadansu cikin sauran kutubus sunan wadansu cikin Masani da sauransu wadansu cikin Muwatta al-Imam Malik an gane na'am
wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tahawwadu lailatul qadr fi al-witri min al-ashr al-awakhir min ramadan
hadisi daga nana Aisha radiyallahu anha nana Aisha tace haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace taharraw lailatul qadr Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kirdadanci Lailatul Qadr. Kirdadan sa shine kai ta tsammanin samuwar shi. Fil witri min al-ashr al-awakhir a cikin kwanaki na mara a cikin darare na mara a cikin kwanaki 10 na ƙarshe. Shi yasa wannan wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa Lailatul Qadr ba a cikin Ramadan ba kadai take dawa. Lailatul Qadr tana yawo ne a cikin shekara.
Na'am.
Tana yawo ne a cikin shekara.
Na'am.
Zai iya yiwuwa ta faɗo a cikin watan Ramadana a wannan shekara a shekara ta gaba ta faɗo cikin watan Shawwal ko ta faɗo cikin watan Sha'ban wannan shine ra'ayin Abdullah ibn Mas'ud yana ganin cewa in dai kai qiyamul layl tsawon shekara guda kana qiyamul layl to kat ka hadu da Lailatul Qadr
na'am
eh shi yana ganin cewa man yaqumil hawla yusbil Lailatul Qadr duk wanda yayi qiyamul layl tsawon shekara guda to ya samu Lailatul Qadr shi baya ganin cewa a cikin watan Ramadana take saboda a waɗansu lokutan manzalan sallama an nuna ba ita a cikin dare 21 take a waɗansu sun gani dare 23 hadisi Abdullah ibn Unais waɗansu dare 27 irin hadisi na Muawiya da Abi Sufyan da sauransu wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya nuna cewa ta tanaddal tana ta cicciruwa daga wata rana zuwa wata rana to Abdullah ibn Mas'ud yace duk wanda yake qiyamul layl tsawon wata guda tsawon shekara guda to zai dace da watan Lailatul Qadr zai dace da ranar Lailatul Qadr wato a kullum inda zaka dinga yin qiyamul layl raka'a biyu to idan ka shekara kana yi baka yi hashi ba to kat kat kai ya mu kai kai ka samu lailatul qadar an gane ko na'am
نعم وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان اعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر
فليعتكف في العشر
فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وبين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش ووقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21
نعم حديثي نقل شيئا وانا بابي شنا حديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الله تعالى قال الدادش أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان أتواجيكا جكادا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شينا اعتكاف الاعتكاف شيني ملازمة المسجد للعبادة أتومتين يدقف أتكم مسلاة سبو دبوتر أبنجي سبحانه وتعالى saboda aiki wanda yake kebantacce a cikin ibadar ma ba kowane aiki bane aka shar'anta maka kai idan kana cikin itikafi akwai ibadar da aka shar'anta maka wanda ita kadai zaka yi sannan kuma ba wani shigi da huci da zaka yi ta wani inda ba larura ba ce ta bukatar da kai zuwa ga haka to maiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin itikafi a kwanaki na tsakiya na watan ramadan a goma ta tsakiya ta watan ramadan to wannan inda hadisin yake hadisin yana da tsawo kamar yadda na faɗa da zo a farkon karatun shine duka watan ramadana ma yake alaihi salatu wassalam yayi itikafin sa sannan kuma duka waɗanda suka shiga itikafi tare da ma yake alaihi salatu wassalam shine sun yi azumcin goma ta farko da goma ta tsakiya da goma ta ƙarshe to wannan shine hadisin yana da tsawo a cikin sahih bukhari da muslim saboda malaika jibrilu alaihi salatu wassalamu idan yazo ya kawo mai labarin cewa abinda ake bukatar a ci gurin akai abinda ake gurin a samu dan bai huce ba akwai shi a gaba to manzon sallama yana umurtar sahabbai a ci gaba da itikafi to shikenan maiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana itikafi a cikin kwanaki 10 na tsakiya na watan ramadan fa ataka fa aman to maiki alaihi salatu wassalamu yayi itikafi wata shekara hatta idza kanat laylatu 21 har dai yayin da aka yi azumi 20 daidai dara 21 wahiyal laylatu allati yakhruju min sabihatiha min itikafi ita ce daren da maiki alaihi salatu wassalamu wato yake fitowa daga cikin itikafin sa a washegarin wannan dare yake fitowa daga cikin itikafin sa wala maiki alaihi salatu wassalamu sai ya tattara jama'a ya musu khutba yace man kana atakafa mai shine wani itakafa mai dukkan wanda ya itikafi tare da ni a goma ta tsakiya to kada ya yada zango ana a falyatakif fil ashr al awakhir ya ci gaba ya kara wani laftin ya yi itikafi a goma ta karshe din dan faqad uritu hadhihi al-laila wannan dare wanda muke fatan Allah ta'ala ya mana gamnakatar da dacewa da shi an nuna mun shi a cikin barci sun ba unsitu ha kuma sai aka mantar da ni to waɗansu daga cikin malamai suka ce maiki alaihi salatu wassalam yana cikin kwana da ke shi idan yana kwana ba a tashin shi ka'ida idan manzo Allah sallama yana barci ba a tashin shi barin shi ake saboda wata kila a barcin nan wahayi ne ake mishi saboda inni arafil manami anni azbahuka wannan shine ka'idar annabawa ru'yal anbiya'i wahayi kowane annabi idan yayi a cikin barci idan aka gaya mishi kaza to wahayi ne daga Allah saboda annabawa tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum idanuwan ce take barci amma zuciyar ba ta barci an gane ko to shikenan bai ce alaihi salatu wassalamu yana cikin barci kamar yadda hadisin Abu Huraira yana cikin sahih muslim nuna yace ana mun bayanin daren lailatul qadr wani ya daddaba ne tashin da mutu yanzu ya kidi wuce da yanzu na gano ta da shikenan bayani za mu ku wuce an gane ku haka hadisi Abu Hurairah nuna ba hadisi Huzaifa ibn Liman da wadansu daga cikin malamai ya nuna cewa daren Lailatul Qadari dalilin da yasa manzo Allah bai faɗa ba shine ya fito ya faɗi daren Lailatul Qadari sai aka samu wadansu daga cikin sahabban shi guda biyu suna tagarrama a ta zai daren kaza ne yace to kuje ku yi tagarrama ta ku
na'am
yace na fito in ba ku labarin da Lailatul Qadari ku zo ku yi ta jayayya ku yi tagarrama tsakankanin ku yace to kuje ku yi a goma ta ƙarshe dai take ba za a gaya muku ba ranar an gane ku dan kar mutun ya zama to sai ranar zai zo shi kama jiki eh yace kuje ku yi ya kyale zai ce kuje ku yi tagarrama
na'am
wanda wannan yana daga cikin abin da hadithun Ubada ibn Samit
na'am
yana daga cikin abin da yasa wato gardama ba ta da dadi shine manzala yace na fito in ba ku labar amma fatala harajulani min almuslimina wa sa'an yakuna khairan lakum idan tamsuha bi tis'i wal khams wa sab'a aw kama qala alayhi salatu wassalam an gane to sai manzala sallallahu alaihi yace duk wanda ya kasance ya yi itikafi tare da ni a goma ta tsakiya to ya ci gaba da itikafi a goma ta karshe dan abinda muke fatan haduwa da shi din ba mu hadu da shi ba a gaba a goma ta karshe yake summa unsitu ha sai kuma aka mantar da ni ranar an mantar da ni daren amma dai kam an sanar da ni farko amma kuma sai aka mantar da ni to shine malamai suka ce hikimar da ta sa aka boye daren Lailatul Qadar saboda ya zama to mun yi kokari a cikin kwanakin guda goma saboda ma'aiki idan goma ta karshe ta kama ta Ramadana ba wai kan shi ba hatta iyalinsa tayar da su yake gaftan sai yake daurawa kamar yadda hadisi ya tabbatar yana cikin sahihain shi ma Allah salama yana raya daren shi gabaki da kuma iyalinsa yana tayar da su su ma su raya daren gabaki da saboda ya zama to waɗannan kwanaki guda goma masu garabasa ya zama to an yi amfani da damar ribatar dararen su to shi yasa aka boye ta kamar yadda aka boye wannan sa'a ta ranar juma'a wanda ranar juma'a akwai wata sa'a guda daya wanda bawa ba zai dace ba yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wani alkhairi da duniya kuma lahira face sai Allah ta'ala ya bashi inda ya dace da wannan sa'a din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan din ranar juma'a kowane sati a kowace ranar juma'a akwai wannan sa'a din wadan suka ce bayan limami ya zauna akan minbari ne kafin a gama sallar juma'a wanda shine hadisin Abu Musa al-Ashari yawwala wannan hadisin Abu Musa al-Ashari ya tabbatar haka hadithin Abu Huraira na sahihain ya tabbatar shi kuma bayan la'asar ce kafin rana ta fada a wannan lokacin sa'a take wadansu daga cikin hadisai sun tabbatar da ba a wannan lokacin take ba al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani cikin littafin Safatul Bari wato ya kawo maganganu na malamai akai wajen kusan magana 40 akan sa'ar saboda ita ma ta zo ta mu ba hamadan ya zama to gabaki ɗaya ranar kai kokari ka nemi wannan awara ciki da kowane lokaci a sabbi ka kana aiki na kirki ba da wai saboda ba a santa bane amma saboda a bar abu a rufe
kai azumi ranar juma'a
a ba ranar azumi ranar juma'a ita kare mun karanta a baya ko ma'aiki alayhi salatu wassalamu yayi hani game da yin azumi ranar juma'a ita kare sai dai alhamis da juma'a ko juma'a da asabar an gane ku yau wala yace wa qadar ra'aytuni asjudu fi ma'in waqinin min sabihatiha yana daya daga cikin alamu wanda zan gane cewa daren Lailatul Qadar ne wannan yace hakika a cikin mafalkin na ganni asjudu ina sujada fi ma'in waqinin a cikin ruwa da laka min sabihatiha a washe garinta na ganni na dora goshi na akan laka to annabawa idan suka yi mafalki ba irin mafalkin mai na shaci fadi ga kwanta kana burci himshi kana munshari kace ka ganka a Dubai ka tashi ka ganka a saman wata tabarmar gadin ta kodi ba irin mu bane annabi idan ya mafalkin kaza kawo hakan din ne abin zai tabbata shi yasa Ubayd ibn Umayr yace ru'yal anbiya'i wahyun kuma qara inni ara fil manami anni azbahuk dan Aisha ta ce ya rasulullah atanamu qabla an tutrika ya Aisha inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi idanuwa na barci suke a bazuciyata a tsaye take kowane lokaci zuciyar annaba tsaye take duk abin da ya gani a cikin mafalki tabkar abin da ya gani ne a bayyane an gane ku ya za ka ga annabi Ibrahim lokacin da Allah ta'ala ya ce yanka dan shi ai ba falke bane ya ga ba shi a mafalki ya ce inni arafil manami abarci na gani anni azbahu gashi na dauko yuwa ina yanka ka fanzur ma za tara le ka gani me kake gani lalaya abati fa almatu umar haka ta miji ka aka da abin da aka umarce ka yanzu mutum a mawarki ya mawarkin gashi ya je shi ya kama maraƙe wani yana yanka ya tashi ya ce zai je yanka mishi maraƙe ba ya ce bashi da lafiya ya guje ku a kai shi gurin mai rukiya to mafarkin annabawa gaskiya ne ya ce ni dai na gani ina sujada a wannan washegari da asuba na gani ina sujada a sallar asubahi a cikin ruwa da laka wannan na dora goshi na akan ruwa kuma da laka an gane falatabisu fil ashr al awakhir ma yace alayhi salatu wassalam yace dan haka ku nemi daren lailatul qadar a cikin kwanaki 10 na karshe walatabisu fi kulli witrin sannan kuma ku neme ta a cikin kowace mara wannan yake nuni akan cewa yawanci mara lailatul qadar ta 10 ta karshe an fi sawa ran za a dace da lailatul qadar sama da wanda ba mara ba kuma idan ya zama to mara ta dace da yau daren 21 ga wata ya zama to daren juma'a ne ko daren 23 ga wata ya zama to daren juma'a ko daren 25 ga wata ya zama daren juma'a ko daren 27 ya zama to daren juma'a ko daren 29 ga wata ya zama daren juma'a yafi kowanne dare sawa ran shine daren lailatul qadar in dai a kwanaki 10 na karshe ranar juma'a ta fado gobe in muka yi azumi muna da 26 ko muka yi azumi muna da 24 ko muka yi azumi muna da 22 ko muka yi azumi muna da 28 to wannan daren yafi kowanne dare sawa ran cewa wannan shine lailatul qadar kamar yadda ibnu rajab alhamdulillah ya fada da kuma wadansu daga cikin malamai su shekhul islam da sauransu an gane mala abu sa'idin al-khudri yace fa madarat as-sabaa'u tilka al-laila a wannan daren bayan an yi azumi 20 daidai daren 21 ko a wannan daren sama ta yi ruwa aka yi ruwan sama wa kana al-masjidu ala arish masallaci na ma'aike alayhi salatu wassalamu a wannan lokacin rufin da aka yi masallacin mazala da shine da tanka ta dabino aka yi rufin sa irin zele na dabino shine aukari a wannan lokacin fa kafal masjid sai masallacin yayin ruwa yanda manzo Allah yace ya ganshi yana sujada a cikin ruwa da laka ko masallacin sai yayin ruwa kuma inda yayin ruwa din shine gurin limami inda limami yake ibanci ba hilu bane aka yi sallar a ciki ne aka yi sallar kuma masallacin sai ya zamanto yayin ruwa kuma gurin limami ne inda yayin ruwa din tasdiqu wato ru'ya sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Abdullahi ibn Unais ya faɗa cikin hadisin da yake cikin sahih Muslim yace fa absarata aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id al-Khudri yace idanuwan nan na guda biyu sai suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhati athrul ma'i wa dhin a goshin sa akwai gurbin ruwa din da lakan yanda ya faɗa din sai na ganta a goshin shi ga ruwan kuma ga laka din yanda yace asjudu fi sabihati fi dhin wa ma'in ya asjudu fi dhin wa ma'in min sabihati hadin min subhi 21 wa shagarin 21 ga wata din 21 ga wata radda aka dauki azumi na 21 an yi ashi azumi 20 daidai to a daren na 21 ne yi wa mutane khutubar cewa to kada a fita daga itikafi saboda daren lailatul qadri a gaba yake amma gashi yana daga cikin alamomin sa an nuna mai shi amma an mantar da shi shine daga cikin alaba shine a daren ya ganshi yana sujada a cikin laka da ruwa kuma sai ya dace a wannan kin daren aka yi ruwan sama da aka yi ruwan sama kuma masallacin manzo Allah yayin ruwa saboda rufin tanka ce ta dabino kuma gurin da limami yake tsayawa ya limanci anan inda yayin ruwa din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada kan goshin shi da kuma ina hancin shi sai dako laka da ruwa Abu Sa'id al-Khudri yace ni da ido na naga haka wanda yake nuna akan cewa a wannan shekara din lailatul qadri ta dace 21 daren 21 ce to a hadisin Abdullah ibn Unais kuma ya dace daren 23 ne hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda yana cikin sunan Abi Dawud ya dace daren 27 ne yasa waɗansu daga cikin malamai hadisin Abdullah ibn Unais hallo ya nuna cewa daren 23 ne kamar yana cikin sunan Abi Dawud to akwai hadisi wanda suke nuni akan cewa yawancin inda ake samun ta shine me a cikin kwanaki na mara a cikin darare na mara daren 21 da 3 da 5 da 7 da 9 haka hadisin Abdullahi dan Abbas ya nuna wanda yana cikin sahihul Bukhari da Muslim. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.